Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi watsi da kiran da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi na neman shugaban ƙasar ya yi murabus. Jam'iyyar PDP ta ce tsare-tsaren tattalin arzikin Buhari da ba su da tasiri sun jefa ƙasar yanayin komaɗar tattalin arziki da 'yan Najeriya suka samu kansu ciki. Jam'iyyar adawa ta yi zargin cewa dogaro, ɗungurungum ga albarkatun mai da kuma gaza neman waɗansu hanyoyin shiga suna daga cikin masababin komaɗar tattalin arzikin. Jam'iyyar PDP dai ta yi kira ga shugaba Buhari ya murabus ba tare da ɓata lokaci ba idan ba zai iya farfaɗo da tattalin arzikin jam'iyyar wato tattalin arzikin ƙasar ba, wanda jam'iyyar ta bayyana a matsayin wanda yake fuskanta mummunan koma baya. Hukumar tantance ƙarfin tattalin arzikin ƙasa ta bayyana cewa ƙasar ta shiga koma da tattalin arziki a hukumance, ta ƙara da cewa ƙarfin tattalin arzikin ƙasar ya ragu da kashi 2.6 cikin 100. A cikin sanarwar da aka fitar ga manema labarai ranar Laraba, Deji Adeyanju, daraktan watsa labarai na jam'iyyar PDP, ya ce da alama shugaba Buhari ba zai iya shawo kan matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta ba. Sai dai a hirarsu da muryar Amurka, kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya ce shugaban ƙasa ba shi da alhakin komaɗar tattalin arzikin. Ya harsashen cewa tsare-tsaren da gwamnati ta aiwatar za su sauya matsayin tattalin arzikin ƙasar nan ba da daɗewa ba. Ya ce an shafa shekaru ana raunata tattalin arzikin ƙasar sabili da ƙazamin cin hanci da rashawa. Faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ya ƙara durƙusa da tattalin arzikin, banda gurguntar da harkokin mai da hare-haren da mayaƙa ke kaiwa a yankin Niger Delta ke yi. Masu kushe lamura sun ce bayan kimanin shekaru 2 da hawa karagar mulki, shugaba Buhari bai gabatar da takamammen tsarin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ba, duk da alƙawuran da ya sha yi. Kakakin shugaban ƙasar Garba Shehu ya hasashen cewa tattalin arzikin zai farfaɗo kafin ƙarshen shekarar nan sakamakon irin tsare-tsaren da gwamnati ke da su a ƙasa na zaburar da tattalin arzikin, wanda ya ce dalili ke na ma da ya sa ake samun koma baya kafin ya miƙe. Jami'ai a arewa maso gabashin Najeriya da yaƙi ya ɗaiɗaita suna ƙoƙarin sake gina makarantu da fitar da mutane daga azuzuwa a yankurin ganin ɗaliban da suka daina zuwa makaranta sakamakon har-haren ƙungiyar Boko Haram sun koma karatu. Najeriya da kimanin ɗalibai miliyan 10,500, inda kusan kashi ɗaya cikin uku ba sa zuwa makaranta, ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi yawan yaran makarantar firamare da ba sa zuwa aji, bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara. Hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta riƙa kaiwa na tsawon shekaru 7 ya gurguntar da harkokin ilimi a arewa maso gabashin ƙasar. Asusun UNICEF ya ce an tilastawa ƙananan yara miliyan 1 daina zuwa makaranta, aka kuma lalata ko kuma aka maida kimanin makarantu 1,200 matsugunan waɗanda suka rasa gidajensu. Jihar Borno, inda ƙungiyar ta fara ta da ƙayar baya, za ta buɗe makarantu cikin wannan watan. Kwamishinan ilimi na jihar Musa Inuwa Kubo ya ce ƙananan hukumomi suna ɗaukar matakan ganin an gyara azuzuwa kafin lokacin da za a buɗe makarantun. Sai dai ya ce har yanzu waɗansu wurare suna da haɗari ainihin sabili da haka ba za a buɗe makarantu 15 ba. Jami'an sojin Najeriya sun fara sake gina makarantu a Chibok, inda aka sace ɗalibai 'yan mata 279 a shekara ta 2014, wanda ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya. A nashi bayanin, kakakin asusun tallafawa ƙananan yaran UNICEF Toby Frika ya ce waɗansu makarantun za su samu ƙarin ɗalibai kashi 180 cikin 100, sai dai ya ce wannan na iya zama wata dama da aka samu. Jihar Borno tana ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da talauci a Najeriya, kuma tun kafin a fara kai har-haren yaran da ke zuwa makaranta ba su da yawa sosai a jihar. Gwamnatin ƙasar Uzbekistan ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban ƙasar, wanda ya shafe sama da shekaru 25 bisa karagar mulki, Islam Karimov, ya rasu. kuma za a yi jana'izarsa yau Asabar a Samarkand, garin da aka haife shi. Wannan ya kawo ƙarshen kila wakalan da aka shafa kwanaki ana yi kan ko yana da rai bayan ya yi fama da wata mummunan mummunan bugun jini. Hukuma Uzbekistan sun ce shugaban ƙasar ɗan shekaru 78 a duniya ya yi doguwar suma na tsawon kwanaki. An sanar da rasuwarsa jiya da yamma, kwana ɗaya bayan hutun bikin samun yancin kai da ƙasar da ke tsakiyar Asiya ta yi. Karamar ‘yar Karivov, Lola Karivov, ta bayyana jimamin rasuwar mahaifinta a wani saƙo da ta aika ta hanyar intanet cewa, "Ya bar mu, na rasa ta cewa, ni kaina na kasa dangana, Allah ji kansa." Dubban mutane sun mai da martani a kan rubutun da ta yi a harshen Uzbek a dandalinta na Facebook. Ba a bayyana wanda zai gaji shugaban ƙasar ba a sanarwar mutuwarsa da aka yi. Bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar da ya kakakin majalisar dattijan ƙasar shi ne shugaban wucin gadi. An sanar da Prime Minister Shavkat Mirziyoyev a matsayin shugaban hukumar da za ta shirya jana'izar. Wani abin da ake gani alama ce wanda ta nuna cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda mai yiwuwa ne su gaji Karimov. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta fitar da shafuna 58 na binciken da ta gudanar kan batun amfani da email da ba na gwamnati ba da 'yar takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sanarwar da aka fitar daga ofishin hukumar FBI na cewa yau hukumar FBI ta fitar da takaitaccen bayanin tambayoyin da aka yi wa Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ranar 2 ga watan Yuli shekara ta 2016, na tambayoyin da FBI suka yi mata game da zargin da ake yi cewa an ajiye ko kuma aika da sakonnin sirri ta email ɗin da ba na gwamnati ba a zamanin aikinta. Hukumar FBI ta kuma fitar da abin da ta kira takaitaccen bayanin bincikenta sabili da jama'a su sani da kuma mutunta dokar 'yancin samun bayanai da aka gabatar. Bayanan sun kunshi yadda aka harhaɗa layin da ke aika sakonnin email ɗin na Clinton a gidanta. Hukumar FBI ta kammala bincikenta na shekara guda watan da ya gabata kan ko Clinton ko kuma ma'aikatanta sun yi sakaci wajen amfani da email ɗin da aka harhaɗa a gidanta da ke birnin New York. Daraktan hukumar FBI James Comey ya ce jami'ansa ba su sami wata shaida da ta nuna ta aikata laifi ba. Ya dai ce abin da ta yi sakaci ne ainin, sai dai ce babu buƙatar tuhumarta da wani laifi. Daga ƙarshe, masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar Gabon sun yi ta kwasar ganima jiya Juma'a a ci gaba da tashin hankalin bayan sanar da cewa shugaban ƙasa Ali Bongo mai ci shi ne ya sami ƙaramar rata kan abokin takararsa. Wakilin Amurka, wato ma'aikacin Amurka Idris Fall da ke Libreville, ya ruwaito cewa an fara tashin hankalin ne kafin ya bazu daga baya. Ya ce galibin masu zanga-zangan matasa ne 'yan shekaru kimanin 20, sai dai babu tabbacin ko masu zanga-zanga suna neman jan hankali kan harkokin siyasa ko babu.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu yawa magana ke cewa shi ke kawo rabon wani.
Mm-hmm.
najuwe amma wata jamilar dai ba dai jamilar sani dan jabon
nan ba dan an wai are shi mu mun ba wannan jamilar
Masu sauraron mu assalamu alaikum yau kamar da yadda kuka lura zauren namu a cikeke da abokan aiki muna tare da
Jamila Kabiru Fagi
Nazir Ahmad Hausawa
Usman Ahmad Kabara
kuma kamar da kuka ji mun bude shirin ne ba kamar yadda kuka saba ji ba Murya Ibrahim Alfa Ahmed da Murya ta da farko dai kuma na gahara saboda kamar yadda kuka saba wannan hili na gaishe ne amma yau aka ce me menene ake cha
tuna mai na kuma menene lokaci dakan daka
shi kadaka ba tankadan bakin gado
kwarai jiya juma'a a shirin mu na yau da gobe kun ji sallama yawa jamila ta muku sallama wasu zasu ci a su basu gane
ba su gane wa to wannan dai shirin kusan ce hira ce ta musamman muka shirye mu yi tare da jamila saboda zai zama kamar wata wani bankwana ne da muke da ita duk da yake mu mun san ta bar nan za ta ajiya aiki amma ba wai kuma ta daina aiki don fali mani kullun ina da ja a wannan dan lokaci zuwa lokaci gaskiya zamu dinga tuntubo ta kuma yan shirye-shiryen da kila aka saba jinta za a iya aji ta din amma dai wannan bankwana muke da ita da za ta koma gida
haka ne wato kullun za ta fasa amma ba za ta fasa gaba
ɗaya ba za ta fashe can ba
haka ne Jamila me zaki ce ma saurare dubban ɗaruruwa suna jinki yanzu haka kuma wasu za haka kwatsam suka ji da za ta bar aiki ana amma kamar yadda Usman yace zaki bar aiki ana amma ba wai kin bar mu ba
muna nan tare
wanda yake akwai kwatsam din nan tsaye kwanaki amma na shiru me zaki ce da ko
kin san da ko wasu wanda suka ce kai amma kuma ke yaya zai haka zaki zo ne ki fara kijiyan da rayuwar Najeriya din take saboda muna fama da yunwa nace to ai ya kamata kan nazo akan aji mu kawai koda yaushe muna magana muna cewa kamar a shirin yau da gobe da aka saba ji muna cewa da akwai matsaloli da ake ji sosai sai naga cewa ya dace yanzu mu shiga mu zauna tare mu samu ta yadda zamu iya taimakawa junan mu to
haka ne amma a haɗe gaskiya Hajiya Jamila magana ta gaskiya
wace irin maganar gaskiya to ai gaskiyar kenan
Jamila dai mai gidanta Mallam Isa Hanzi yana jin mu Jamila ta hakuri shekara 10 ana auren tana America yana Nigeria sai dai yaje wai sai dai taje sai dai
yazo
to Haji Halima cha zaki kenan wato da lauje cikin nadi
yawa ka ji wannan
har mun yarda
amma
da dan soyayya
muka shekara 10 kin san ai wata za'a yi
Jamila soyayya bata tsofewa ko mun dadewa ta yawa
ko dan ina ga dadewar shi anan wata 6
kawai kurunku za su je su zauna tare a wuri
kuma kaga Mina ta girma yanzu
gaskiya Mina ta girma yanzu kuma ya kamata kan ita ma dadin abin da bar dai in fada gaskiya Mina ya kamata ta je Nigeria ta koyi Hausa
yawa daya
tana ji amma ba ta iya maidawa to komawa zai sa ta dauka sannan kuma ta san yan uwanta da suke Nigeria sannan kuma ma ita da babanta dai su shaku ka gane ai
ka ji gaskiya
Mala Usman ban kita ta tabo wani labari da sahabu kullun yake ba ma office wai wasu ne suka je haji can irin magariban nan ana dan huta na ce kai wallahi kewar yata nake wannan yace ah wallahi ni ina kewar dana wannan wallahi ni ma ayyata nake kewa wani a cikin su yace duk ku ƙara tike wai kewa ni uwar ƴaƴan nake kewa
gaskiya
ba wai yawa san koyi Hausa
tada wannan to sai dai tayi wata magana mai muhimmanci gaskiya a farko bayan maganar raha maganan cewa a dan zauna kuma a kasar yana da matukar muhimmanci. Kamar yanzu ne akwai wanda muka yi waya da shi a Limo yake ce, "Wai kai yaushe zaka zo gida?" Ce, "Kai shekara ta 39 a Najeriya, saurin me kake gida?" Dan wato ita ma yanzu shekara ta nawa anan? Nan ya mutum ya taso nan yawa, to kin ga in kika je can zai sa kila dan abinda na sani a game da gida nan Najeriya, abinda Halima ta sani game da Niger, abinda Nazira ya sani, haka ke da abinda kika sani anan zaki je can ki game muke fada, mu kuma ga mu muna ganin me kike fada anan, sai mu hada kila sai mu dinga dan ba da gudunmawa da kamata ke ma daga can muna sakoki a ciki.
Kaga nan gaba idan naga Amina kenan, in nace Amina zaki ci tantakwashi?
Eh, yawa ya tace
ba za ta zuru zuru da ce.
Sai ta ce,
"What is tantakwashi?"
Sai ta ce maka har da irin gurin gulki.
Kamar ya fada kwa. Kamar ko ka san dama maganar da zamu yanzu Hausar Jamila. Hausar uwar Amina zamu.
To ai kafin ki kai ganin kin san me ta tambaye ni yar? Wai ta zo ta ji fadin Hausaran da suka zo din nan da Jamilar wai Amina ta zagayo teburi na bayan ta gaishe ni kuma ya ce, "Hi manager, how comes you know how to speak Hausa very well?" Nace, "Ah, waya waya ma ake nake iya magana da Hausa very well." Nace, "Ah, yarinya, ai yanda kike turancin nan ni ba abinda na sani sai Hausa."
Nazar ka tana Baba Ali?
Na tana Baba Ali. Na tana Baba Ali. Ai na ga miki wato wata farkon haduwata da Jamila da na kawo ziyara Washington DC daga New York. So na je gidan Hajji Jamila muka ci abinci sai ya zama na Amina a lokacin nan tana a kinkanuwa tana tsalle ba abinda take so ta kalla sai wani shiri na wani Balarabe ne ina jin mazaunin Ingila da yake dan wa kufa abin din barkwanci Baba Ali. So idan dai ana son Amina ta zauna ta nutsu ta kyale mu mihira to a kunna mata Baba Ali. To sai na recording din ta a camera sai na boye sai ce ba zan fito da wannan video ba sai Amina ta isa aure. Sai ranar auren ta zan fito da video in ce to Amina ga ranar da na fara haduwa da ke.
Kina kallon Baba Ali
kuma har yanzu yana nan na aje shi.
Yawwa. Allah shi nuna mana lafiya.
Ka yi muhara tsokanar Jamila ta bakin Amurkawa. Me kuke ta ne? Roast menene?
Oh, abinda za a yi kenan, roasting.
Roasting. Okay. Randa muka fara turanci na karo na na farko da Jamila.
To ka
tasha ce zan gaya miki tashar da na fada ta gyara.
Ka muhara gasa Jamila ta bakin sa Amurkawa roast. Yanzu tambayar da zan miki Jamila, kusan shekarun ki biyu a sashen Hausa na Murya Amurka da kuma wannan babban gidan rediyo na Murya Amurka, kamar me kika koya, me zai hibaki kewa, wani babban menene babban kalubalen da kika fuskanta, yaya da lokacin da kika zo, yaya kike jin kanki yanzu da zaki bar nan wurin, ya kuma kike jin kin ƙari da wani abu ko kuma raguwa kika yi koko, me zaki ce?
Gaskiya wannan tambayar taki tana da kyau sosai. Da farko da na zo, gaskiya Hausa ba sosai nake yin ta ba, ta da wuya zan iya yin magana ban jefa turanci ba, wanda yanzu za ku fara gani haka baya kusa Usman da yara suke kanana. Da na zo ba karamin, na san farko da muka fara ma wannan program din, da sai na ce dama gaskiya inda da Halima ne to zan yi program din, saboda ban yadda da cewa ba in hau radio kawai in fara Hausa, amma na san cewa inda da ita zata zan koyi abubuwa sosai, wanda bana jin kunyar in ce zan faɗa ba daidai ba, na san zata iya gyara mun kuma cikin raha, cikin abu na koyi abubuwa sosai. Amma gaskiya saboda na yi aiki a private sector a Amurka sosai, abubuwa da dama da na ga yana faruwa a nan ban same shi ba, kamar abinda zan yi kewan shi sosai shine yanda muke da ɗan ɓangaren da ake sallah a nan. Lokacin sallah na yi, za ki ga kowa ya tashi har ma a yi jam'i. Don haka ko in a gida ne muna jam'i, a wajen aiki ne muna jam'i. So babu wannan bambancin. Ranar Juma'a kuma da akwai masallaci a cikin shi building. Abin ya bin mamaki sosai, saboda ba kawai ma wai dan wajen aiki bane ba, kuma da mutanenmu, amma kuma ma
gwamnatin
Amurka gabaki ɗaya, amma da akwai masallaci da ake. Amma gaskiya kalubalen da na samu sosai shine a zuwa nan na fahimci cewa kawai dai Hausan a baki ce, amma komai namu da tunaninmu da yanda nake harka da mutane, gaskiya na yadda yanzu da Isan yana magana turanci yayi yawa ashe ga gaskiya. Ni ba ma gane ba sai da na zo nan, saboda da sau da dama abinda ban gane ba ga al'adar malam Bahaushe shine abinda yake fili ba lalle bane ba shine a zuci. To wannan ya ba
wahala.
Ke kuma kasancewa ki anan kika tashi ba Amurka dama, yawa abinda ke zuciyarka
shine
a fuskar kuma shine a bakinka.
Kuma haka ya kamata.
amma na sha wahala akan kuma har yanzu ina kan shan wahala akan haka saboda kamar in dai kana son ka zauna lafiya da mutanen mu dole sai ka koyi irin wannan rayuwar
ka dan tauna wani abu
yawa
wata kila ku ƴan Najeriya amma dai mu ƴan Niger gaskiya sai dai a kashe tsuwa akan daddawarta
ƴan baro baro
yawa mu Aisha sa kuke ce mana ai ƴan Niger
ai haka ne ai gan ga maka magana kuma gaskiya ya faɗa shi
biki sani ba ai da naje Niger na dawo na san kuna kina ta mamaki kamar ka umbar Niger sai naga kawai tamu ta zo daya
ne saboda wannan bude-bude maganar kai
kuma abu daya ke kawai muka zo kamar hasali na da nake ce ma nake ce mamamu nace ni fa na samu mami na makaranta na samu inda zan zauna na samu da zai koya mata swimming duka saboda sai naga kawai kamar ina gida wanda ba kasafai ban taba samu haka ba a Najeriya to wannan gaskiya babban kalubale ne
haka
to musamman me zaka kara
karo muka ni da karan mu na farko da ita inda na teto wannan za a yi ta kenan amma yin ta sai nake tunanin na alheri kuma hakan ya zama nazo nace daga ina kake zo nace mata ina Alintin oh Alintin nace Alintin ni dai na gani ai yawa sai ina kake yayi wani jirki kenan sai ina hawa bus a kawun Roslyn tace no that's how you should I don't know you shouldn't say that it's Roslyn nace to ba ni mai kenan ni da babu da dariya nace to yanzu kenan nace kin dai gane abin da nace da sai nace to wannan turancin sai dai yake ajiye wa sun Hussein su dauka amma ni dai Roslyn zan ce to wannan shine karin mu na farko kuma shine fara shirin mu sosai to abin da ya dada san kusancin mu shine da aka yi shawarar cewa za a dinga dan sako ni a cikin shirin yau da gobe wanda kuma naji ina son shirin saboda abin da ya shafi matasa ne kusance shirin matasa yana tarbiyyar da ni wannan haduwar da muka yi da ita abin da na gane shine mace ce mai zurfin bincike ta cika bin kwakwafi ita ɗan jarida ce magana gaskiya wanda kuma babari zaki ba wanda duk da yake tun ina shekara 20 nake ta fama da aikin amma abin da na koya daga wurin ta shine na cin bin labarin nan yana da matukar muhimmanci sosai akwai matsawa
sai an yi matsaka idan baka gane ta ba kai
ka wannan ne akwai naci
matsin lamba
kuma haka ya kamata matsin lamba
da dole za ta hiddo wata basira da kai ma baka san kana da ita wata hikimar da baka san kana da ita ba amma tana boye amma irin matsin lambar da tayi sosai na koyi abubuwa
to sai to in kin ko ina kika tafi rike wannan malama Jamila
sosai kuma muna miki fatan alheri duk inda kike wannan halin nan naki ba mugun hali bane da fadin abin da ke zuciyarki
kokarin mu maki je san ki koya musu irin shi
cigaba da fadin abin da ke cikin zuciyarki kuma ina ga shakuwar da muka yi da irin shirin da muka yi saboda game da wannan halin mu yazo daya
gaskiya
saboda ni ba rike
a tsayan fada ni ne nake ce miki Halima akwai kwaro
gaskiya
yanzu za a fada ta ce ba kai ka ce ba
gaskiya sosai
kwaro kenan
gaskiya
to Naziru me zaka ci
ito ni dai sani na da Jamila ba sanin wurin aiki bane tun a baya to tun daga wannan lokacin na san cewar Jamila wata iri ce daban bata makale ga hoda da jambaki kawai
ba
to abinda zan ce kenan so kuma sannan gashi sai kuma Allah ya zo ya hada gurin aiki guda so na gaskiya ina naso a ce wurin aikin ma mun zauna sosai an ci gaba daga inda aka tsaya a baya to amma tun da dai wannan tafiya za ta yi kuma na san wannan tafiya tana da muhimmanci kamar yadda ta fada Amina ta je gida ta ji Hausa sosai ta ga kuma hakikanin yanda al'adun mu suke a gida yana da matukar muhimmanci kuma sannan mai gida
ga ta ga Isa
sannan Malam Isa ma na san yana ne
bari mu ci ta Halima
ga ki abin yana da muhimmanci
eh Halima tsaya in bata irin ta taki yanzu Jamila zaki ce ga ki gagayen ki ga ta gagayen ta sai
safa kai ne kawai
yawa
Usman yanzu za mu bar wannan shiri na musamman na ban kwana da Jamila kuma ban ba labarin jangwala gwada ba
bari ilalle ka yana da kyau zan karanta nace muna labari muka kawo magana ta jangwala gwada ce Jamila aka faso karshe ce to Jamila wai meye ma jangwala gwada tukunna ai Jamila
nace
jangwala gwada farko yawa jangwala gwada Halima na saki cewa jangwala gwada Halima tace to fa
nace adala 100
$100 sai nace ni ma na kara 50
sai ya hiddo 50 ya ce ga 50
wannan ita tace 100 Jamila ta yi shiru, Halima ta bata sata ansa ta ce,
Kahin bada sata ansa, ta ce tsaya ta, I know. Jangwala gwada is bad.
Bad, yo.
Na ce, ta
shiru, sai sai kika bata sata ansa. Kika haka. Ai da kika je garin ku, makin ganshi.
Okay, I know. Sai na manta sai ta wadu wani abu.
Cewa te.
Peacock.
Yo. Na ce peacock ne oh dan Daudu. To wannan ya
ga ke abin ya mun ci.
Ga
150 kuma cash. Sai na hakura mala. Kudi hannu. Ya salama. Cash. Aka fito da su kuma
lokacin da na kyale su. Wallahi za a yi ta kara. Wallahi za mu ta kara.
Ai ba mu ga yau. Ai ma ka san daga saman ne ai muka ce masa. Ai
muka ce gari. Ta fada shine a ce Mamudu ce da an zo sai kara 50 shi ma. Ta ce dan gari.
Ai na miji
kakken
na miji don kai
to amma ni wannan tambayar da wannan abin da kai labarin da kuka bari sai zan wa Jamila ta tambaya Jamila kin san dan tamulo
an kuma
to
kuma ranan na faɗa maka wallahi
ila masalle
ake maganar jangwala ko an magana shi
shi ma ka gangare ne
eh at least dai an dan yi sa'a
an dan yi sa'a jaririn
amma ai kaga da hikima ta tambaya shi ma kan
gangare ba ta je ta gangare bane
so ta turawan ta daba
ki hausa ba dabo
wannan miss
gaskiya laihin dadi karewa Jamila me kalmar ki ta karshe ko kalmomin ki na karshe ga duka masu sauraron ki a shirin yau da gobe ne da dai rubutan da ki na san zaki ci gaba da mu'amalar ki a Facebook da su Twitter
ah so sai kan
yawa to me ya sakon ki na karshe
gaskiya sakuna na karshe na masu sauraron mu ne nayi matukar jin dadi cikin shekaru biyu ban ma kai shekaru biyu ba yanzu da akwai bambancin tunani da na fuskanta kuma abin ya yi min farin ciki ina jin dadin yadda suke fitowa fili si magana wasu zaka ga sun suna da korafan su idan mun kawo maudu'in da basu gane ba naji dadi su fito fili su ce basu gane ba basu fahimta ba sannan kuma da farko da muka fara yin wannan shirin sai su ce ku gidan labarai ina ruwanku da abin da yake faruwa da rayuwar mu amma yanzu har jin dadi suke yi kaga cewa suna kuma da tweet haka yanzu sun fara ma amfani da social media sosai kamar yadda ya kamata su so wannan abin gaskiya nayi farin ciki ina jin dadi kuma Allah ya sa shirin ya dore ya ci gaba kuma Allah ya bawa Allah ba ku ku wanda za ku yi jagorar shi
sani ta yiki ta shan waya ku muna cewa kazan nan zamu tattauna
yawa to ma saurare iyakacin shirin kenan Jamila kamar yadda nace a baya a madadin duka abokan aiki wadanda ke tare da mu a wannan zaure da kuma wadanda ke can office a zaune muna miki fatan alheri kuma muna miki addu'a duk abinda kika sa gaba duk abinda zaki Allah ya taimaka kuma Allah ya ci gaba da yin jagora
amma kuma Halima dai daga karshe ni dai zan ce gaskiya ina jin a rayuwa ta ba wanda na taba haduwa da shi wanda bazan taba manta ba
ni ma haka
that's it
madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice
Gwamnatin kasar Uzbekistan ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban kasar wanda ya shafe sama da shekaru 25 bisa karagar mulki Islam Karimov ya rasu kuma za a yi jana'izar sa yau Asabar a Samarkand garin da aka haife shi wannan ya kawo ƙarshen kila wakala da aka shafa kwanaki ana yi kan ko yana nan dare bayan yayi fama da wata mummunar bugun jini hukumomin kasar sun ce shugaban kasar dan shekaru 78 a duniya yayi doguwar suma na tsawon kwanaki an kuma sanar da rasuwar sa ne jiya da yamma kwana ɗaya bayan hutun bikin samun yancin kan da aka yi a kasar hukumomin binciken manyan laifukan Amurka FBI sun sanar wato sun fitar da shafuna 58 na bincike da aka gudanar kan batun amfani da email da ba na gwamnati ba da yar takarar shugaban kasa Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.